mama kine Yesu ya bara kininza Fansani ya nadam Turarandara tuwapa Alherin sananan Alherin sarebi nani Dukan raju wata Yesu ya bada jinsa Pansari ya nada Turanda nakar beshi Alherin sanayin Alherin sa nakarendi Dukan raju wata
of my life.